أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yaboya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya karanta haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam wallafa al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci kan shi da wannan shine darasin mu na 31 a cikin wannan littafin kuma muna cikin satin da ya gabata mun fara baban da malam ya kawo mana hadisai da suka zo daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi Juma'a wanda mun gani hadisi guda a ciki hadisin Abdullah ibn Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ja'a minkum al-jum'ata falyaghtasil Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da wato ya nufaci tahiyya juma'a to yayi wanka mun gani irin yanda malamai suka yi sabani akan abin da ya shafi wankan juma'a shin wajibi ne mutum yayi wanka idan zai tayi juma'a ko kuma sunna ne mustahabi ne wato kai wankan juma'a wanda magana dai tana da ƙarfi game da malaman da suka tahi kan cewa akan wajibi ne wato mutum yayi wanka idan zai tayi juma'a yayi wankan juma'a wanda sababin wannan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda yake a cikin wata riwaya cewa akwai wasu daga gehen Madina wanda aikin su sun kasance aiki ne wanda suke yi kura tana shigar su to sai ya zamanto mutun ya zo masallaci ranar Juma'a da irin wato wannan dauda da take jikin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama akan dalilin haka sai ya fada cewa man ja'a minkum al-jum'ata falyaghtasil a wani lafazi na Imam Muslim yake cewa idza arada ahadukum an ya'ti al-jum'a inannan irada ta zawwa juma'a ce shi yasa malamai suka ce abin da yafi kyau shine ka sadar da wankan nan wato da tahiyya juma'a kada dan ranar juma'a ce tunda sai ka tashi ka ce kai wankan tayi kai wankan juma'a kuma kai ba tahiyya juma'a ba zakai a lokacin suka ce in san samu ne ya zamanto wankan kayi shi dan tahiyya masallacin juma'a dan juma'a saboda wankan ana yin shi ne dan a tayi juma'a ba dan ranar ba ba dan ranar ba ce ba ake wato yin wanka kenan dai magana wadda tafi karfi wajen malamai shine game da abin da ya shafi wajibci mutun yayi wanka game da wato ranar juma'a sannan kuma hadisin da yake karfafawa akan wajibci shine annabi fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasul al-jum'a wajibun ala kulli muhtalif wato wankan juma'a wajibi ne akan wato dukkan wanda mutumin da yake wato baligi wanda wannan ita ma ruwaya ce wanda take wato ta inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice dai malamai sun yi sabani kamar yadda muka fadi wasu sun tayi kan cewa istihbaban wasu kuma sun tayi kan cewa wajibi ne kuma maganar su wato tana da ƙarfi idan yau insha Allah zamu tashi hadisi na gaba a wasu nusaf zaka gani akwai taqdimu wa ta'khir na hadisa kinan insha Allah duka dai ba wani wannan bane ba duka hadisan malam ya kawo su akan baban kinan zamu karanta akan tartibin nuskhar da take hannuna kinan ba laji mutum kinan ya tsallake ko kuma ya duba ya gani wato hadisin da ake kan shi kinan zamu tashi hadisi na gaba da malam ya kawo mana a cikin baban shine malam yake cewa an sahal bin sa'ad as-sa'idi qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qama fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'ala al-minbar thumma raka'a fa nazala laqahqara hatta sajada fi asli al-minbar thumma 'ada hatta faraga min akhir salatihi thumma aqbala 'ala an-nasi fa qala ya ayyuha an-nas إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها فنزل الكهكرة وتوانا حديثي دغ سهل بن سعد الساعدي زم غني انا نسخه مالن يا كاشي هو حديثي نا اوكو ا cikin baban ko hadisi na hudu sahal dan sa'ad as-sa'idi yarda Allah ta tabbata a gare shi shine ya rawaito mana wannan hadisin wanda hadisin yana da wato tsawo a wannan lafazi yake cewa anna nafaran tamaru fi minbari rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ayi udin huwa wasu daga cikin jama'a idan aka ce nafar ana nihin jama'a daga mutum uku zuwa mutum goma sun yi wato abin da ya shahi jayayya ko kuma gardama ko kuma irin cikin ana zamana a ringa wato jayayya cewa minbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama shin da wani irin icce ne aka gina minbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar misali a ce wannan minbarin da wani irin katako aka yi shi wani ya ce farin katako ne wani ya ce jan katako ne to haka asaba annabi sallallahu alaihi wa sallama suna magana akan wannan فقال سهل بن سعد شي سهل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم سي فدا yace ce musu min tarfa ila gaba ai an yi shi ne da ga wata itaciya wata ake ce ma tarfa ta algaba wani wata unguwa ce a awalil madina a madina kenan itaciyar da ake samun ta a wannan tarfa algaba ko kuma kace mata wato athl ita ce ya athal wanda ya zo cikin alqur'ani can cikin mutanen sabai ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawati uklin hamdin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil kenan wannan ita ce kenan da ita ce shine sahal ya fade musu sannan kuma dadin fa'ida sai sahal yake musu bayani yake cewa ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر kenan sai kawo musu dadin fa'ida ta hadisin yace kuma hakika naga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qama ala al-minbar wato yayi tsaye a saman minbari fakabbara sai yayi kabbara kabbara wata kabbara ta sallar juma'a tunda ranar juma'a ne wa kabbara an-nasu wara'ahu mutane kuma suka yi kabbara a bayan shi wato shi zai zagorance sallar kenan wa huwa ala al-minbar alhali annabi sallallahu alaihi wa sallama yana saman minbar summa rafa'a sannan yayi ruku'i ya dago daga ruku'i fa nazala al-qahqara sai ya sabko da baya da baya idan aka ce qahqara nazala al-qahqara shine ya sabko da baya da baya hatta sajada fi asli al-minbar asidi wato sujada wato akan abin da ya shafi kasa inda aka ajje minbarin ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم منبرين سمن منبرين يي واتو ركعه ta biyu sannan ya dawo sai da yi da sallar shi summa aqbala ala an-nasi sannan ya fuskanci mutane fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ma sana'tu hadha lita'tammu bi kusanda cewa kadai na aikata wannan ne dan ku yi koyi da ni wali ta'lamu salati dan ku sani kuma wato sallata inda nake salla kenan wannan shine tarjuma wato hadisin a wani lafazi yazo yake cewa salla alaiha annabi yayi salla a saman minbar summa kabbara alaiha yayi kabbara akan minbar summa rafa'a huwa alaiha ya dago daga ruku'i alhali kuma dai yana saman minbarin fa nazala al-qahqara sannan ya sauko da baya yayi sujada akan kasa kenan wannan shine tarjuma hadisi zan mu gani wato hadisin kamar yanda muka ce munasabar shi wato shine game da mutanen da suka yi jayayya akan shi asalin minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam to sahal bin sa'ad as-sa'idi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da sunan shi haznan da haka sunan shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake mushi suna ya sanya mushi suna sahal ya sanya mushi suna sahal wanda shi sahabi ne haka baban shi sahabi ne dan sahabi sannan kuma malamai suka ce yana daga cikin wato karshen mutuwa sahabin da yake shine karshen mutuwa a Madina shine karshen mutuwa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu wajen shekara 95 ko kuma 90 wani abu malamai suka ce yana da adadin hadisan da ya rawaito hadisi 188 ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu akwai imamu bukhari da muslim sun yi ittifaqi akan su wasu kuma wato muslim yayi bukhari yayi infiradi akan wato huddus kenan wannan shine sahal shine ya rawaito mana wato wannan hadisin karin fa'ida a cikin ruwatul hadis marwaitan hadisi mutum uku ne yake da suna wato Sahal bin Sa'ad Sahal bin Sa'ad su uku wannan yana shiga cikin wani nau'i da muka gani a manzuma cikin daura ta manzuma Sahal bin Sa'ad su uku suke da wannan suna a cikin wanda suka rawaito hadisai mu'talifun muttafiqun hatta faqat wajidtuhu mukhtalifun fa shalqalat muttafiqun baitin yace muttafiqun lafzan wa hatta muttafiq wajidtuhu fi ma zakarna al muftariq mukhtalifun muttafiqun hatta faqat wajidtuhu mukhtalifun fa shalqalat kenan wanda suka zo sunan su guda amma lafazin sunayen nasu duka guda ne Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi kaga a wajen nutuk guda ne a wajen rubutawa ma guda ne amma mutanen da bambanci ga baki da yansu da bambanci yana a cikin ruwatul hadis wannan su uku ne suke da suna Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi kenan shine sahabin da ya rawaito hadisin kenan game da abin da ya shayi jayayya da suka yi akan minbarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fadi musu cewa ai minbarin annabi sallallahu alaihi wasallama wato an gina shi ne daga wannan itaciya wanda ake ce ma tarfa ta guri wanda ake ce ma al-ghaba wanda yake a cikin Madina wato wata unguwa ce sai yace musu kuma bayan wannan ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama qama fa kabbara da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi khutba a saman minbari kai tsaye da aka yi da khutba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya juya yayi tsaye a saman minbarin ya fuskanci al-qibla yayi kabbara shine sa'ad yake ba su labari yayi kabbara a saman minbarin wa kabbara an-nas wara'ahu su ma mutane suka yi kabbara a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan wata salla ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kada yayi ta saboda shi mami a ƙarshe zan mu gani dan ya koya ma sahabbai salla dan su koyi salla daga wajen shi annabi sallallahu alaihi wasallama a saman minbari wato ya kabarta yayi sallai wa huwa ala al-minbar sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana saman wato minbari malamai suka ce shi yasa idan ana so ayi wa'azi ko khutba kenan ba laihi bane ba shi wanda yake gabatar da wannan khutbar ya zamanto ya hau abu ya daukaka dan kowa ya ringa ganin shi kenan shi yasa ake daukan minbari ana yin wato khutba ko kuma ka gani wajen wa'azi wato an yi minbari wanda shi mai wa'azin zai hau sama saboda kowa daga ko ina ya gan shi ko kuma wuraren da ake karatu zaka ga an ajiye kujera wanda idan shi mai karatun ya zauna zaka ga kowa yana ganin shi dan malamai suka ce daga wannan dalili ne akan wato babu laihi daukan wato wannan game da abin da ya shafi wato yin khutba ko yin karantarwa a saman wani abu wanda kowa zai fuskanto zai tsinkayi wanda yake karantarwa daga wato daga nesa kina annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kabbara summa raka'a akai kabbara sai sannan kuma akai kabbara akai rukuyi duka a saman minbarin fa nazala ism a wani lafazi can karshe malam ya kawo yace summa kabbara alaiha summa rafa'a wa huwa alaiha sannan ya dago daga ruku'in annabi sallallahu alaihi wasallam duka dai yana saman minbarin fa nazala al-qahqara sai ya sabko wato da baya wato kenan ya sabko ƙasa fa sajada sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace hatta sajada fi asli al-minbar sai ya sujada kenan a ƙasa kenan da ya ruku'i a sama ya dago daga ruku'i da zai sujada sai ya sabko da baya ya sujada a ƙasa saboda ai saman minbari ba za ka iya ba wanda mun sani minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam hawa uku ne kenan ba ka iya ba samu kai sujada wanda take ka daidaitu wato akan abin da ya shahi wato sujada shine annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya sabko har sai da ya sujada akan wato asalin wato ƙasa kenan can ƙarshen minbari shine yace fi asli minbar summa ada sannan kuma ya taso kenan daga sujada yayi zaman wato zama na farko ya koma yayi sujada sannan ya ƙara tashi da zai yi ta biyu kuma sai ya koma saman minbar sai ya koma saman minbari shine yace summa ada hatta faraga min akhiri salati sannan ya koma wato yayi cigaba da sallah a saman minbarin sannan kuma ya sanko yayi sujada har aka yi da sallah da aka yi da summa aqbala ala nas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya fuskanci mutane fa qala sai yake ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane kusan da cewa inna ma sana'atu hadha li ta'tammu bi kusan da cewa na aikata wannan ne dan ku yi koyi da ni wali ta'lamu salati sannan kuma dan ku sani wato sallata kidan karantarwa ce annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi a saman minbari dan mutane su gani wato yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato yake yin sallah a gurguje dai wannan hadisin malam ya kawo shi dan ya nuna mana ni halaccin daukan minbari lokacin da za a yi khutuba a ranar juma'a tunda muna cikin babe na ni na juma'a kenan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a dauki minbari a hausa man minbari a yi khutuba wato a ranar wato abin da ya shafi juma'a haka zan mu dauka daga cikin wannan hadisin cewa abin da ya shafi wato wani aiki kadan a cikin sallah bai bata sallah aina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani aiki miye aikin da ya shine sabkowa da yayi daga saman abin da ya shafi minbari ya sabko da baya da baya kaga aiki ne cikin sallah wasu khutuwa ne wata face yayi a cikin sallah yana malamai suka ce dalilin haka irin aiki kadan a cikin sallah wato bai bata sallah kai ne ana sallah sai wani a cikin sahu gaban ku ya manta bai da arwalla ya janye daga cikin sahu ya fita ya je yayi arwalla kai kuma kana bayan su kenan babu laifi dan ka taka fa daya biyu ka shiga wato dan ka toshe wannan wato gurin da ya bude na cikin wato abin da ya shafi sahu kenan in dai bukata ta kama wannan khutuwa da za a yi babu laifi a kanta amma in babu bukata wato malamai suka ce bai kamata mutun ya zamanto yayi wato irin aikata aikatan da hazza su kai ga wato abin da ya shafi bata sallashi haka kuma a cikin hadisin nan zan mu gani wato halaccin liman yayi sallah a wuri wanda yake madaukaki kidan wuri wanda yake madaukaki babu laifi liman yayi sallah inde wato da wata manufa misali irin nan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ne dan ya koya ma sahabbai wato yanda yake yin sallah kamar yanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi hadisi din sallu kama ra'aytumuni usalli annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni wato ina yin sallah kenan a gurguje wannan hadisin ya zo ne dan ya nuna mana abin da ya shafi minbari da kuma halaccin wato abin da ya shafi babu laifi ka nuna ma wani yanda ake yin sallah a cikin sallah lokacin da ake sallah kenan kai ne kana jagorantar wasu sallah kasan da cewa a cikin sa ko wasu wanda ba su san ba wasu sunnoni ko kuma wasu aikata aikace babu laifi kenan ka ringa tabbata shi dan ya zamanto wato sun dauki wannan abin sun koye shi kenan shine malam abin da ya kawo mana a cikin wannan hadisi sai hadisi na gaba malam yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala jaa rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu والناس يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال فقم قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين وتوانا حديثي رواية لك جابر يرد الله تتبت أغريش يكي توا النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يازو الهالي النبي صلى الله عليه وسلم ينايون خطبا ranar juma'a yana ma mutane khutuba a ranar juma'a da ya shigo masallaci sai ya zamna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi sallaita ya fulan ya kai wani shin kai sallah fa qala la sai yace a ya rasulullah bai ban yi ba sallah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa qum farka raka'ataini tashi kai raka'a wato guda biyu a wata ruwaya yace fa salli raka'ataini kai sallah wato guda biyu kenan wannan shine hadisi na uku da malam ya kawo mana a cikin wannan baba shi kuma maudu'in wannan hadisin shine malam dan ya nuna mana bayani game da abin da yazo game da limani babu laifi yana iya magana lokacin da yake khutuba haka kuma da abin da yazo na tahiyyatul masjid idan an shigo masallaci wannan mutun da ya shigo masallaci bai yi ba tahiyyatul masjid nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya tambaye shi sallaita ya fulan saboda akwai ihtimalin cewa yayi sallah a wani gehe cikin masallacin annabi bai gani ba shi yasa annabi ya tambaye shi bai ce mishi ba kai tsaye wane ba kai ba sallah ta shi kai sallah sai da ya tambaye shi sallaita ya fulan wane kai sallah sai ya ce mishi a a bai yi ba dukan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ya tashi yayi raka'a guda biyu wanda ake ce ma tahiyatul masjid yazo a wani hadisi cewa shi wannan wanda ya shigo masallaci sunan shi Sulaik wanda ya shigo masallaci bai yi ba sallan idan malamai suka ce dalilin wannan hadisin na farko yana nuna mana tahiyatul masjid wajibcin tahiyatul masjid cewa idan ka shigo masallaci kada ka zamna sai kai tahiyatul masjid tukun ka zamna mecece tahiyatul masjid shine raka'a guda biyu da zakai ko mu ce da Hausa gaisuwar masallaci raka'a guda biyu da zakai dan nafila wato idan ka shigo masallaci kinnan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana ana shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shigo masallaci to kada ya zamna har sai ya sallaci raka'a guda biyu wannan raka'a guda biyu ita ce ake ce ma wato abin da ya shahi tahiyatul masjid malamai sun yi sabani akan wajibi ce tahiyatul masjid ko ba wajibi bace wasu suka ce a ai ba wajibi bace ba saboda shi wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi ya tashi yayi wato raka'a guda biyu suka ce ai mutun ne ya kasance wanda yake yana da tsahin tufafi talakka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya tashi ne yayi raka'a biyu dan mutane su gani su taimaka mishi kenan ba wajibi bane haka suka kawo hujja sai wata ruwaya ta zo ta nuna cewa abinda suka fadi abu ne wanda yake babu hujja babu dalili akan wannan shine da fada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imam yakhutub annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyarka raka'ataini wal yujaz fihima aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi idan ɗayan ku ya zo juma'a wal imam ya khutub sannan limami yana khutuba to kada ya zamna sai yayi raka'a wannan guda biyu amma ya zai yi to ya takaita su kinan wannan ya nuna cewa a nan da ake cewa wato dan a gani halin shi ne wannan magana a maida take kinan annabi hadi ne yayi to nan da yace idza jaa ahadukum ai ba da wannan ba ake ne ba da shi ba a gini kenan shi yasa malamai suka ce wajibi ne mutum idan ya shigo masallaci wato yayi tahiyatul masjid kafin ya zamna kenan suka ce kenan wannan wanda suka ce a ba wajibi bane suka ƙara fadin cewa ai abinda ake so ranar juma'a idan ka zo kai shiru ka saurari khutba wanda har ya kai akwai tsoratarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yayi magana ana khutba wanda zan magani a hadisi a gaba suka ce to kuma nan shiru kai an ce kai shiru ma barantana ka tashi kai sallah nan ma dai malamai suka ce musu babu dalili da ya nuna cewa sallan nan da zaka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ai da yace ayi sallah sai yace a takaita su yace a takaita su kada kai ta mai tsaho yanzu zaka yi nafila an gajeru wato zaka yi su wato masu yan kadan ba zaka ja dogo sura ba sannan kuma kai ba ka bubbuga ba ka yi sallama a kai sa a nitsi amma wanda take wato kai ta takaitai takaitacciya kenan shine wato ake nufi kenan shi ta dai tahiyatul masjid kamar yanda malamai suka ce wajibi ne mutum wato idan ya shigo masallaci ya zamanto yayi ta kafin ya zamna malamai suka ce to idan ya zamanto ka shigo ne kuma lokacin nahai ne lokacin hanin sallah ne shin ka yi ta ko kuma baka yi ta misali akwai lokuta da in ba manta ba mun ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu lokuta wanda ba a sallah a cikin su daga ciki akwai lokaci da rana take tsakiya haka kuma akwai lokaci na daidai faduwar rana da daidai kullawar rana mun tayi zai ba a sallah rana tayi zai a wannan hadisin da muka gani rana tayi zai ana kafafa da sallah fa abridu bis salati fa inna shiddatil harri min fahi jahannam ba shi ba to malamai suka ce a wannan ita sababi gare ta kamar kai ne mutumin da ka tashi kayi barci misali sai ka tashi a lokacin da ba a sallah kuma sallar farilla ce kai kayi barci game da sallar farilla misali bayan sallar asar mun san babu sallah da ake yi kamar yanda a cikin hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi babu sallah bayan la'asar har sai rana ta fada to kai ne barci ya dauke ka har bayan la'asar idan ka tashi cha zaka yi rana ta fada ka rama sallah ko kaga ni dole zaka gaggauta kai sallah ka to ita ma tahiyatul masjid tana shiga cikin wannan kenan idan ka shigo masallaci ita abin da ya janyo ta sababin ta shine dukulin ka masallaci shigowar ka masallaci kada ka zauna sai kai tahiyatul masjid haka a juma'a idan ka zo juma'a liman koda yana khutba babu dalilin da ya nuna cewa ka zauna ka kyale ka zauna a'a gashi nan wani ya shigo masallaci annabi ne yake khutba annabi ya ce mishi kai sallah raka'a biyu yace bai ba yace tashi kai kenan kaga babu dalili to idan ka shigo masallaci shin a irin zamanin mu masallatai mu suna da girma kuma zaka ga akwai farfajiya to ita farfajiya tana jan cikin masallacin ko kuma batta cikin masallacin zakai tahiyatul masjid a farfajiya ko kuma bakai na'am idan ake waye masallacin yake ga baki da kenan zattabi masallaci idan kuma hili ne misali kai ne masallaci ya cika da ka zo kuma kan titi kan kwalta ne to ka iya tahiyatul masjid ko baka iya yi ba kenan nan zaka zama to batta kanka tunda ba cikin masallaci ba kake amma idan kana cikin masallaci malamai suka ce masallacin in ake waye yake an kewaye shi kenan wannan kamar cikin masallaci ne kake sai kai tahiyatul masjid tana kanka kamar ka shiga cikin masallaci ne wallahi ta'ala a'la wa a'lam bayan masallaci ko te in titi ne in akan titi ne misali nan a dauka nan markas sabilul huda nan juma'a ake nan masallaci ne ake juma'a to nan ya cika cikin nan masallaci gaba daya nan tunda ake waye ga baki daya a dauka duka masallacin ne ake waye yake to wannan ciki kana iya ka dauka kai sallah kai tayyatul masjid amma wasu suka ce idan ya zaman to titi ne kuma nan kenan wannan ba ta zaman tawa kanka wallahu ta'ala a'la wa a'la na Now, I want to sunan rawatib sunan rawatib. Zan mu zo bayani akan alaƙar ta da wata sallah. Zan mu zo bayani akan nan. Tayyib. Ko bari mu shiga bayanin naka. Bayanin da kai kanka da ka a wuce ka kuwa. Ye kan cewa misali idan ya zamanto ka shigo wato masallaci idan kai zo ka shigo idan mutun ya zo ya shigo masallaci zai yi nafila to sai ya yi tahiyatul masjid tukun ya gamo da nafilfiloli ita tahiyatul masjid me ake so menene sababin da shigowar ka masallaci zakka zauna yanzu in ka shigo masallaci an tada sallar farilla kaga ai baka yi ba tahiyatul masjid wannan sallar ta wadatar da kai in ka shigo masallaci kai tsaye kana so kai sunanin rawatib inga wannan ta wadatar da kai kenan ta wadatar da kai kada ka zauna sai kai nafila raka'a biyu sawa'un farilla ce ko kuma sunanin rawatib ce ka shigo masallaci misali zakai sallar azhar an barka sallar azhar ta kare an yi da sallar azhar sai kai ka shigo masallaci an ce sai kai tahiyatul masjid kun kai sallar azhar a kenan sallar azhar da zakai ta wadatar da kai na fatan ka fahimta kenan ita ba ta cikin lissafi kamar misali ka zo masallaci zakai raka'atayn al-fajr zakai raka'atayn al-fajr shin sai kai tahiyatul masjid kun ka tashi kuma kai raka'atayn al-fajr mafi yawa an yi zawwa da wannan iskalin ana wasu malamai suka ce kana iya ka zo ka hada niyyar ka biyu raka'atayn al-fajr ce zakai annamtan kuma tahiyatul masjid amma dai asali dai raka'atayn al-fajr kake niyyar zakai ita tahiyatul masjid nan ta sauke maka saboda deja ka zo da mayayinta kenan wannan nafilar da kai guda mai ta mai ma wato abin da ya shahi wato tahiyatul masjid mutumin da yazo zai zamna ne misali ana karatu ka shigo masallaci kenan kai raka'a biyu tahiyatul masjid ka hinka zamna sannan koda ka zamna wannan hadisin yana nuna mana idan ka zamna kenan aka ce katina baka yi wata hiyatul masjid zakka tashi kai saboda ni wannan hadisin ya nuna mana wannan da ya shigo sahaban ya zauna ko bai zauna ba annabi yace mishi bi sallaita ya fulan yace a bai ba yace kum fa salli rak'atayn haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi kenan dai wannan sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne zaman to mutun yayi tahiyatul masjid kada ya zauna yawa muna sakaki da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna sakaki ga abin da ya shafi tahiyatul masjid zaka gani an shigo masallaci mun zamuna babu lahi in kaman misali wannan kofa ce ga taran kazo zaka bi ka huce misali wata bukata ta kama ka ko kuma kazo ba zama ba zaka yi misali zaka bi ka huce shi yasa wani idan ya shigo masallaci zaka gani masalan ya shigo ana kiran sallah ba zai gafarta ba sai yayi tsi sai an yi da kiran sallah ya bi liman ya bi muazzin ladani tukun in aka yi da sai ya kabarta yayi tahiyatul masjid ko kuma wani yazo sai ma wani magana saka gani bai yarda ya zauna a cikin masallacin sai yayi sai wani ijtihadi ne nashi cewa tunda wai annabi ya ce fala yajlis kada ya zauna sai yayi raka'atayn shine kenan ba ya zauna ba sai dai yayi magana a tsaye kuma ya huta wato in huta zai wannan malamai suka ce an yi rangwame amma dai idan da niyyar zama zakai ko wajen karatu ka zo ko wani abu za a yi a masallaci kenan abin da yake kanka shine ka tashi kai wato abin da ya shafi rak'atayn fajr wallahu ta'ala rak'atayn tahiyatul masjid wallahu ta'ala a'la wa a'lam haka a cikin hadisin zan mu gani halaccin kenan shi limami yana iya yin khutuba yana iya yin magana wato lokacin da yake khutuba misali yaga wani abu yana iya yayi magana akan shi umarni da kyakkyawa ko hani da mummuna kenan babu laifi yana iya yi wannan kai ma wanda kai ma liman magana lokacin yana khutuba wannan ma ba laifi bane kai ma liman magana yana khutuba wanda ya tabbata akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutuba wani sahabi ya mishi tambaya kenan idan tambaya tana da amfani kana gani akwai amfanuwa da a cikin ta babu laifi kamar lima amma da sharadin kada ka shawwashe lima kada ka ce an ce babu laifi kuma ka zo liman yana khutuba yayi tarkizi yana wa'azi ka mishi magana yadda zaka battar mishi da wato tarkizin shi ko kuma hankalin shi akan wato abin da yake wato karantarwa kenan da fatan an fahimta haka a cikin hadisin nan zan mu gani kenan shine mushi liman zai iya ba ma wanda ya mishi magana wato amsa da kuma wato tahiyatul masjid cewa mutun zai yi ta a takaice kuma bai halatta ka kara ta sama da biyu bai halatta idan ana khutuba ka kara ta sama da biyu abinda yake kanka shine kana shigowa ya zamanto wannan liman da ya sha ya fara khutuba kenan ka takaita tahiyatul masjid zakai ka takaita ta saboda ka zamna ka saurari khutuba kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato a wata ruwaya ya nuna cewa wato ya zamanto ya yi ta a takaice na'am daga wajen aiki to wannan kuma zai koma tsakankanin da yarjejeniya da suka yi wajen aiki to tayyib ala kulli hal dai yayi kokari tunda yarjejeniya ce ya aje kamar yanda yake almuslimuna ala shuruti musulmi suna kan sharuɗan su sai dai yayi matukar kokari kawai in yana iya neman uzuri yace a mushi uzuri ranar juma'a kaza da kaza yake so kenan an muwa mushi muwafaka wannan yayi amma din ba mushi ba muwafaka kuma yana tsoron ya fada kan wasu abubuwa kenan abin da yayi shine ya nisance shi kenan ya nisanci wannan yayi kokari sai dai 12 kenan ya tai tunda 12 ma wato kana cikin lokaci wanda yake wato abin da ya shafi na farko wato tahiyya wato juma'a tunda yanzu in ka duba irin wannan lokacin zawali a wani lokaci yake yana yi rana tana yin zawali wani lokaci wajen 12 da minti 30 ne ko da minti 20 da wani abu kenan kaje a wannan lokacin ma shi ma zai zamanto wato kamar kaje da wurini inda malamai suna cewa wani lokaci ne ake cewa shine sa'a ta farko wato idan mutun ya tayi kamar yanda zan mu gani hadisi a can gaba annabi sallallahu alaihi wasallama na fada cewa dukkan mutumin da ya tafi juma'a a lokaci na farko kamar yayi wato abin da ya shahi ya soke raqumi ne to malamai suka ce wane ne lokacin na farko wasu malamai suke cewa yana daga cikin lokaci na farko shine kahin zawali misali da rubu sa'a kenan da 10 minutes wasu suka ce da 30 minutes kenan akwai sabani kan tahdidi wasu lissafa akwai lissafi da yawa akan wannan ina abin da yayi shine mutun da yayi matakar yayi kore dukkan wata shubha da take wato game da abin da ya shafi aikin shi in ya so sai yayi kokari kuma ya tafi akan lokaci wanda yake na farko farko ina a gurguje dai wannan hadisin malam ya kawo shi dan yayi mana bayani kan tahiyatul masjid kuma mafi yawan hadisai wanda suke nunawa zahirin su cewa tahiyatul masjid wajibi ce sannan kuma akan mutumin da ya shigo masallaci alhali liman yana khutba zai yi tahiyatul masjid amma kar yayi ta takaice kuma kada ya kara akan raka'a biyu haka kuma zan mu gani irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kaida kamar yanda malamai suke cewa la yajuzu ta'khirul bayan an waqti hajatihi wato bi halatta a jinkirtar da bayani game da lokacin buƙatar shi wannan sahabin da ya shigo zama yayi ka gani bayanin kuma a lokacin ya kamata annabi ya mushi saboda lokacin ake buƙatar shi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya mushi wannan bayani hadisi na gaba malam yake cewa an ibn umar radiyallahu anhuma qala kana annabi sallallahu alaihi wasallama yakhutubu khutubatayn wa huwa qa'im yufassil bainahuma bil julus wato wannan hadisi daga abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare su yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya khutubu khutubatayn yana yin khutuba guda biyu wa huwa qa'im alhali yana yin sa a tsaye duka khutubobin yufassil bainahuma bil julus yana rabe tsakankanin su da abin da ya shahi wato zama kenan wannan shi hadisin zai nuna mana yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin khutuba shine yana yin khutuba wato guda biyu khutuba guda biyu ake yi ayi guda ya rabe su tsakankanin su da zama idan yayi guda sai ya zamna malamai suka ce miqdarin zaman gwalgwadan mi gwalgwadan ka karanta suratul ikhlas wanda babu dai hadisi wanda ya tabbatar da cewa ga miqdarin zaman da zakai iya wani lokaci ne amma dai dan zama ne wanda bai taka kara ya karya ba kenan sai ya tashi kuma yayi khutuba ta biyu kenan wannan hadisin zai nuna yana nuna mana khutuba da ake yi khutuba biyu ake ayi guda a zamna ita ce liman dan ya samu ya huta saboda yayi magana yayi magana yayi magana kenan ya zamna kuma ya dan huta kuma ya tashi wato yayi khutuba ta biyu kenan shine karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malam ya sanyo shi cikin wannan baban na juma'a dan ya nuna mana kenan wato yaya ake yin khutuba yaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake yin khutuba sannan kuma yana daga cikin wani abu wanda wato aka zamanto an kirkira zan mu ce ko kuma wasu suke ijtihadi dan suna neman kirdadar sa'a ta istijaba cewa wannan zaman wai idan liman ya zauna zaka ga mutane suna daga hannu suna adda wannan bai zo ba daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya nuna cewa a wannan zaman ka daga hannu ka ringa adda zaka ga yawa liman yana zama zaka ga haka daga ya tashi wannan bai zo ba daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zama ne na hutu liman ya huta wanda suka yi wasu malamai ne suka ce tana yiwa wannan lokaci sa'a istijaba wato kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wancan satin mun kawo hadisin cewa a ranar juma'a akwai wani lokaci wanda da ɗaya bawa mutum musulmi ba zai dukufa ba a wannan lokacin yana roƙon Allah wato wata buƙatar shi face Allah subhanahu wataala sai biya biya mishi matukar bai roki ba haramu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amma mafi rinjayar lokaci kamar yanda malamai suka ce lokacin nan yana daga bayan la'asar zuwa faduwar rana a wannan lokacin wato wannan sa'a take kenan dai hadisin nan yana nuna mana da mai aka ce tayyib kenan game da wannan in babu hadisi akan ta babu hadisi akan cewa a ringa adda a wannan lokaci kenan ko ijtihadi ne na wato da Allah wasu malamai suka yi da Allah subhanahu wataala ya ba su lada guda in sun wato game da kuskuren su hadisin nan zan mu gani wato wasu mas'aloli game da abin da ya shafi khutuba malamai suka ce shin idan kai khutuba guda a ranar juma'a sallarka ta yi ko kuma bata yi ba kuma malamai suka ce duka dai wanda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ya kamata ya zamanto kai annabi khutuba bi yayi ba same shi ba yayi wata khutuba sabanin hakan kenan dole kai matakar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nan cai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khutub wanda a yaren larabci malamai suka ce idan kana tazo bayan fi'ilul mudari tana nuni akan dawwama a irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita wannan aikin kenan dawwama da yayi yana yawaita wato wannan aikin kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka kenan a cikin hadisin zan mu gani ita khutuba yaya ake yin ta za a yi ta a tsaye ake yi bai halatta ka zauna ka ce zaka ma mutane khutuba a zamne kenan abin da yake ingantacce shine kai khutuba a tsaye in wata uzuri wata darura ce ta kama to wannan ad-daruratu tubihul mahdhurat kamar yanda malamai suka bari amma haka kawai ka zamna ka ce kai khutuba kama mutane khutuba a zamne wannan wato malamai suka ce bai halatta ya zamanto kayi ta wato a zamne kenan shine wannan hadisin wato abinda malam ya kawo mana game da shi hadisi na gaban malam yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala idza qulta li sahibika ansit wal imam wal yawm al jumaa wal imam yahtu faqad laghauta tayi wannan hadisin ya kamata kowa ya saurare shi dan kusa kurai da yawa muke afkawa kan wannan hadisi di yawa daga cikin mu suna fada kan wannan hadisin bus sani ba di yawa daga cikin mu suna fada kan wannan hadisin bus sani ba hadisi abi huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza qulta li sahibika ansit idan ka ce ma wato abokinka zan mu dawo ansit kai kawaici ka kyale kai shiru يوم الجمعة ران الجمعة والإمام يخطب الحالي ليماني ينا خطبة فقد لغوتا وتكازو دا يا يا تتنزنتي بما أنا لا دن جمعة بكرش بكر لا دن جمعة كتي مشيمي كتي يشو نن دا النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا قلت لصاحبك idan kace ma ga abokinka ba ana nihi ba aboki wanda kuke tare da shi ba a game da wani wanda yake kusa da kai ko kuma wani wanda ka shigo masallaci ana khutuba ne ka ganshi dukkan wanda dai kama magana a ranar juma'a lokacin liman yana khutuba ansit nan da kace mishi yayi shiru la'alla magana ce yake yi saboda me kace mishi yayi shiru a saurari hudu ba menene kai amru bil ma'ruf kai umarni ne da kai da kyakkyawa kai hani akan mummunan aiki amma me aka ce faqad lagauta to kai yaya ta canzance baka da ladan juma'a saboda me ake so ranar juma'a so ake kai shiru ka saurari khutuba me liman yake cewa zaka gani abin takeici wasu yi liman ya kare khutuba za su zo juma'a ko kuma mene ko kuma liman yana khutuba zaka ji su suna hira ko kuma yanzu abin da yazo ya zamanto mana ruwan dare ita ce salula zaka ga wani ana khutuba yana whatsapp ana khutuba wallahi ana khutuba zaka ga ya dauko salula yana whatsapp kinan ka gani kwata kwata shi bai zo bai samu makasudin ma menene ake me aka shar'anta khutuba yana daga cikin yin khutuba ma ya zamanto limamin da zai yi khutuba ya duba actuality na satin al'umma me suke ciki a cikin satin yazo yayi magana akan shi saboda ga baki ɗaya ne aka ga mu kamar yanda wancan satin muka fari juma'a an ga mu ne ɗan wannan masallacin da ɗan wancan masallacin da ɗan wannan masallacin an haɗu waje guda dan ni dan ai sallah ga baki ɗaya waje guda zaka ga wani ku gaisa zaka ga wani ku gaisa kuma idan akwai wani sako za a gayyi muku ga baki ɗaya lokaci guda bainama idan aka ce za a gayya a masallatayya da ake salloli la'alla wani in ya fita daga unguwarsu bai dawo waye da dare azawar la'asar bai yi a unguwarsu amma ran juma'a zaka gani duk inda kake za a hadu wato a masallaci amma masallaci ne guda amma masallaci ne wanda suke daidai ku manyan masallaci shi yasa malamai suka ce albani yace yana daga cikin bid'a wadda take ta zamanto ta zo mana a wannan zamanin shine yawaita yin juma'a a kananan masallataiya saboda za a janye wato abin da ya shafi hikimar shar'anta wato yin juma'a a babban masallaci a hadu ga baki ɗaya waje guda in ba wata darura ba ta kama misali da corona ta zo mafi yawa malamai sun ba da wato cewa tunda darura ta kama kenan kananan masallataiya ma ba laifi wato ayi khutuba ayi juma'a saboda ya zamanto ka ayi cinkoso wannan kuma wani uzuri ne daban duk da corona da ta zo ta kai da corona ta Allah subhanahu wataala ya gafarta mana gabaki daya kenan idan ana ana khutuba kai abinda ake so ga kai shine kai shiru ka saurari khutuba kada ka ce idan wani ma kaga yana magana kyale shi ba ruwanka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce man massal hasa faqad laga kazo ana khutuba ka dauki wata tsakuwa kana wasa haka to kai ma ka yi yashashan zance baka da ladan juma'a ladan juma'a baka da ladan juma'a kawai ka je ne sallar farilla ce ta dauke maka amma ladan da ake ba mutumin da ya zo wato sallah yayi sallar juma'a baka da shi saboda ni wannan abin da kai barantana ka ce ma wani yayi shiru wasu malamai suka ce me yasa ma aka ce idan ka ce ma wani yayi shiru saboda zai iya kaiwa yace kai shiru wani kyale yi shiru yace banna kyale a shiga gardama to ka gani duka sai ku cutar da jama'a gabaki daya wannan yayi shiru yana sauraron khutba kai da ka fara magana kowa sai hankalinku ya dawo nan kinan kaga an yi mummunan aiki garin ka je kai wato abin da yake kyakkyawa to shi yasa magana a ranar juma'a liman yana khutba wannan bai halatta idan kai kuma ladan juma'an ka kata dai a wannan magana da kai shi yasa ka kyale ko wani ya ma magana kai hatta da wajen shunhuda tafi in ka zo aretar hatta da wajen shunhuda tafi in ka zo aretar hatta da yan agaji yan agaji masu sa gyara sahu masu gyara injina kai ma kana cikin wannan kawai Allah dai ya kiyaye babu wani nasi da yazo ya kunta ka babu wani nasi da yazo ya kunta ka babu nasi da yazo ya kunta ka Allahumma in dai ba wannan in dai sai dai mu yi ijtihadi mu ce maka ka nisanci masallaci idan zakai aikin agajinka a ranar juma'a bi ma'ana cikin masallaci ka wuta can wajen masallaci bakin hanya ka je ka ringa aiki amma cikin masallaci liman yana khutuba abin da yake gaishu kana cikin ladan nan da aka ce man raha fi sa'atil kaza 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 kai baka ciki ko kuma nan da aka ce idza qala idza qulta li sahibika ansit an yi istisna'in cewa banda dan agaji ba ai ba kenan abin da yake shine ya zamanto kai matukar kokari wato ka nisanci wannan wallahu ta'ala a'la wa ala ma mun sani ba ko akwai fatawa ta malamai wanda suka nuna cewa ya halatta shi dan agaji ya yayi magana na yayi magana akan wannan kenan kai matukar kai kokarin aikin agajin ka zakai daga liman ya fara khutba zamna zamna in kuma baka iya zama ba to koma waje kai gadin motina motinan da aka sa ka gadi shi yasa kullun shawara da muke badawa ko kwanakin baya wani dan uwa ya ce mana yana aikin agaji kuma yaya zai da wannan hadisin mun manta muna karatu riyadus salihin ne yace yaya zai da wannan hadisin nace to abinda ni zan ce maka dai babu wani tawili kuma ban san ba wata fatawa ta malamai da suka yi nuni akan cewa ya halatta shi dan agaji yayi aikin shi ya ringa cewa ku tashi ku gyara sahu din liman yana khutba ya ringa magana yayi abinda yake so shi rufi'a anhul qalam ban sani ba wannan tayi nace abin da yake kanka ai gyara sahu ma aikin liman ne liman yake cewa ka karanta amfani ne kai shi kenan Allahu musta'an ala kulli hal abinda mu dai muke ba da shawara game da agaji ayi kokari yara kanana sai a sa su su ringa gyaran sahu wanda alƙalami bai hawo kansu daga alƙalami ya hawo kansu ma ku janye shi ku ce to akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hana magana idan liman yana khutba idan kuma lasiya ma dai a cikin mu wallahi abu ne wanda yake gabaki daya idan ka duba mutum 100 mutum 10 ne zaka samu sun san wannan hadisi suna aiki da shi ko kuma suna aiki da shi wani ya sani ya manta zaka ga yazo juma'a yana magana ko kuma wani ya sani lasiya ma akwai diyawa wanda su kuma lasiya ma ni ina mu'anata da su ina shiga masallaci zaka ga wani wanda ya sanka assalamu alaikum
kawai sai dai in rasa mami zan yi dai in hanya haka ga daga in juya ni ban amsa bane na amsa to idan ka in dai liman yana khutuba ya fara khutuba ka zo ko sallama ka kama mutun ka taimake shi kai ma ka taimake kanka eh kada ya zo yayi tunanin kai sallama ce ka mishi ya amsa idan da wani dan uwa nan yana salla wani yazo ya bashi hannu assalamu alaikum sai ya ka bashi hannu alaikum salam yana salla shi kuma aka tambaye shi yaya yace to shi yaga an ce yaji an ce sallama cikon musulunci ce kuma shi yana salla ya mashi sallama sai mai kawo shi hannun suka gaisa kenan dai ala kulli hal abin da yake sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutun dan ya tsira da dadan shi shine yayi kokari wato ya nisanci magana lokacin da liman yana khutba ko wace irin magana ce ko wace irin magana ce kai nisance ta salulaka kashe ta in zaka shiga masallacin ana khutba in wani yama magana kyale shi in aka yi da sallah sai dashi annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza qulta li sahibika ansit wal imamu yawmal jum'a wal imamu yakhthu faqad laghafta idan kace ma dan uwanka ko wanda kuke kusa da shi a ranar juma'a alhali liman yana khutba kace mishi yi shiruwa ne yana dani yi shiru annabi yace faqad laghafta kazo da ya ta canzance wato bi ma'ana bakka da ladan juma'a kenan abu ne wanda yake da hadari sai ya zamanto kana zuwa juma'a kai kana tunanin kana da ladan juma'o'i a tashi ranar tashin alkiyama ka gani duka ka cinye ta game da abin da ya shafi maganganu da kai ma mutane kenan dai abu ne wanda dai ya kamata mu hankalta da shi ya zamanto mun lura kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kare mu ya kiyaye mu ya tabbatar da mu akan abin da ya shafi addinin musulunci sannan ya tabbatar da digadigan mu game da wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe dai wannan hadisin ya zo ya nuna mana irin hukuba game da mutumin da yake magana lokacin da liman yake khutba a ranar juma'a kaga hukuba shi shine ne bai da ladan juma'a Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da Allah mu tsaya daga nan da fatan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin